yan asalin Afirka daga sassa daban-daban na duniya ne dai ke halartar wannan taro da aka shirya domin tunawa da cinikin bayi da aka gudanar a duniya fiye da shekaru 300 da suka gabata. Mr. Rabi Konan Haleri na daya daga cikin bagagen fata da suka yi kaura daga kasar Amurka suka dawo Afirka, inda kuma yake zaune a kasar Ghana a halin yanzu, ya bayyana dalilin sa ne wannan kaura.
Africa calling for her sons and daughters to come back home to walk on the soil of our ancestors and to mingle with our brothers and sisters on the continent here.
Yace na wannan kaura ne domin na fi ganewa a zaman Afirka a matsayin wanda aka bautar da kakannin mu shekaru aro-aro, na ganin kasar Afirka ne kawai zan sake in kuma wala. Kin dai na bana na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Afirka suka tayi tsaye wajen hana ƴan nahiyar Afirka tsallakawa zuwa Turai da Amurka. Mrs. Abike Dabure ita ce mai bayar shugaba Muhammadu Buhari shawara akan harkokin ƴan Najeriya dake kasashen waje.
See these Africans coming to Africa and you see some trying to escape. So my appeal to those dying along the seas that it is not worth it, you know? It is just not worth it.
Tace shawara ta gare su ne su daina tsallakawa zuwa Turai, suna kashe kansu a inda wasu daga kasashen Turan da Amurka ke dawowa. Wata malama mai suna Hajja Amina, yar asalin garin Batagrini dake nan Lagos, kuma ta bayyana mani yanda take ji game da wannan taro da ake gudanarwa na tunawa da cinikin na bayi.
To mun gode ma Allah dai, ka san lokacin mu ma ba ma a fimu ba. Labarin da muka ji wai mutanen mu yanzu ana abun nan da su, ana zuwa da su su yi abun nan, su kai su gona su je su aiki su yi komi da komi da su. Da suka dawo kuma suna jin labarin ba su ji dadi ba, wani su ma suna kuka da abun da aka yi da yayin su menene menene. Ga wani su kuma wai da suka dawo an ba su sunaye nan gari, ga inda sunan ka yake, ga abun da za ba ka, ga abun da aka baka, an ba su sunaye kuma kuka sun yi kuka sosai da suka zo, saboda an nuna musu komi da komi da aka yi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci. An rufe musu baki, akwai makulli da aka abun da ana budi ana yi musu, ana kulle bakin su da makulli. To kuma ana ma chain din su da annu su kar su gudu. A ba dadi wallahi, mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah, kar Allah ya sa mu ga irin wannan abun. Kuma
baban ya jifrin murya Amurka daga Badagry a Nigeria.